this note, I wish to declare the second annual National Muslim Conference 2022 duly open.
Mataimakin shugaban kasa Dr. Mahmud Baume kenan, yayin da ya bude taron ƙara juna sani na musulman Ghana da za a yi kwanaki uku ana gudanarwa. Gabanin nan, mataimakin shugaban yayi kira ga haɗin kan ƙungiyoyin musulmai daban-daban da kuma sauran addinai domin tabbatar da haɗin kan Ghana. Sannan kuma su haɗa kai da gwamnati domin ci gaban ƙasar baki ɗaya.
As a government, we believe that the National Muslim Conference.
A matsayinmu na gwamnati, mun yi imanin cewa taron musulmai na ƙasa idan ya fara aiki, zai kasance abokin haɗin gwiwa mai inganci, wanda zai ƙara wa gwamnati ƙarfin inganta rayuwar al'ummar Zango da sauran wuraren da suke da ƙarancin ababen more rayuwa a Ghana. Shugaban manyan aƙidun Ghana sun halarci wajen bikin bude taron, kuma dukkansu sun bayyana farin cikin su a jawabansu. Zaim harakatar Tijjaniya na Ghana Sheikh Abdul Wadudu Sise yace,
"Kabanka kai musulmi ne na Ghana, kai dan Shi'a ne, kana ne. A'a, in kai Sunna ne, kana ne. In kai ba Tijjani ma ne, kana nan Ahmadi amana nan. Bi ma'ana mu hadu, maksadin mu mu yi wa kasa aiki."
Limamin Ahmadiyya na Ghana Sheikh Muhammad bin Sali,
"I stand here to congratulate each and every one of us in this room."
Na tsaya nan don in taya duk waɗanda suke nan murna akan karfin halin da muka yi na yin watsi da bambance-bambancen mu, kiyayya da jayayya da basu da muhimmanci. Muka haɗu a nan ƙarƙashin lema ɗaya mu tattauna a matsayin al'ummar musulmai. Babban limamin Shi'a na ƙasa Sheikh Abubakar Kamaluddin yayi jawabin sa ne da Turanci, amma bayan taron ya taƙaita mini abin da yace kamar haka:
"Game da abin da fadi shine ra'ayin mutane game da batun yan siyasa ba yadda da su ba, tunda ba yadda da su ba suka kawo wanga lamari wanda yake sabon lamari ne. Dole ya kamata su yi aiki da kyau yadda mutane wannan tsoro da suke yi game da batun su zai kawo."
Babban limamin Ahlus nawal jama'a na Ghana Sheikh Umar Ibrahim Imam,
"Ni ina farin ciki kwarai cewa yan parliament sun fahimci abin da muke, inda daga farko can sun zamanin Kwami ana da wanga ra'ayi da ba haka muke ba, amma babu kuma ko da wani lokaci akwai lokacin da Allah ke tsoron ya to lokacin sa ke da kai. Abin da ke damu mu ba kuɗi ne, babu da kiwa, muna da kuɗi, muna da jama'a, muna da komai. Abin da ke damu mu amana ko wannan tsoron dan wani ko musu na gani in ga ba wanga ya ci kuma ba wanga ya ci
Babban limamin ƙasa Dr. Usman Nusha Rubutu shi ne rufe jawabin malamai.
"Kowa ya yi magana, to ba bar mini wani wuri da zan yi magana ba. Maganin da ya kamata duk kowa ya yi. Ke dai abin da zan ce, mu roƙi Allah, Allah ya ƙara mana zama lafiya. Ghana, ina muna cikin nima, nima kuma na zama lafiya. Daura da mu me ake yi?
Shugaban majalisar dokokin Ghana musulmai da suka asasa wannan taron, Honorable Muntaka Mubarak, ya yi kira ga waɗanda suka zauna tattaunawar na kwanaki uku da cewa:
"Mu ji tsoron Allah, kaka duba ni MP don Allah ya sa an bani wanga dama, ina so in use wanga in pursue political agenda na. Allah bai gafarta mini. Kaka duba don kai wani sarki ne, kana son ka doki wannan wokar amfanar da kabilancinka. Kaka duba kai imami ne, don yau an jawo ka zo ka taimaka, kai kana son ka ce wani wuri. Duk wani fanni da muke da shi da ya sa muka tattara nan, mu yi kokari saboda Allah mu kiyaye hukuncin wanga."
Za a rufe taron a ranar Lahadi 25 ga watan Satumba 2022. Idris Abdullahi Bago, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana.